dandali bakwancin wa aka samu yau?
Da farko dai assalamu alaikum, suna na Aminu Haruna wanda aka fi sani da Genius.
Genius na waka ko na karatu?
To asalin dai sunan na samo shi ne daga school. Dan lokacin ina primary school akwai wani malami na Mr. David, shi ya sa min Genius. So lokacin ina yawan fita quiz.
Kana kuma
masu ina ne nake
rubuta.
Ana dai kokari dai.
Ka harka waka a hip hop ake ko a R&B?
Eh to basically dai I'm an artist because ina hip hop, ina R&B, ina pop, afro, da dai sauransu.
Ai ba sai kai mun bayani yanda hannunka yake. Na san dan hip hop ne.
Gaskiya ne.
Ya aka fara hip hop?
To ni dai right from time dama ina da passion na waka. Dan tun ina secondary school ina da dan passion, dan akwai wani abu da muke lokacin ina boarding school, akwai wani abu da muke organize naka bayan prep. Za a zo da hannu ake kiɗa. Sai a dinga gwada freestyle ana dai abubuwa. To tun da lokacin da ke da boarding school na yi kuma secondary school kabina. So daga nan nake irin passion ya wannan developing a jikina. So da mun gama secondary school na ce to why not in pursue na abin nan tunda ina da abin a jikina. So let me go for it.
To wai kun wannan mahaukan ba za ku iya tsaya sun
bane tukuna
kuna
rasa
kun na neman ku koya mu. Ai sai haka.
Ah, halin yanzu dai Genius dai yana sai ya koma sabon mutum, saboda maganan da nake yanzu so nake na koma representing inda na fito asali na. Ni dan jar Jigawa ne, dan Kiyawa. So yanzu gaba ɗaya ma dan akwai album din da nake zan saka kwanan nan wanda mai taken Son of Jigawa. So ina son nuna yanzu na daina representing ko ina.
Da ina nake representing.
Da so da yanayin zama na a Kano sai na ga ina irin artist din Kano da. Dan Jigawan da yafi. Dan Jigawan da yafi.
Ina muna da wacce aka san ka.
So akwai wani waka na da muka yi wanda na yi featuring su irin su Dabo the Prof da Nexus, wanda muka yi mata lakabi da I'm Rich.
You're rich.
I'm rich, yes. No, abin da nake I'm rich din da nake faɗa irin wadatar zuci.
Arewa mana.
Na ce something like, cause I'm rich to the core, cause the money keep on coming, I will never go broke. I'm rich to the core, and you shawty keep on calling, cause I got that dough. I'm rich to the core.
Da shine ne.
Akwai Hausa.
Taba mana tsawon.
To shikenan. Akwai wakan da nayi, nace ai ko ina naje ana ji da ni. Son of Jigawa to the core. Son of Jigawa to the core. Nace to ni wane ne dan Jigawa, ni wane ne dan Jigawa. To dole kin ga dole
mu. An yi maka gori ne da
kake. Idan kika duba musically ba wani artist da yake nuna, ba wai babu artist a Jigawa ba, amma ba wanda zaki nuna ki ce wannan shi yake representing Jigawa. To shi yasa na ce to in zan fito da Jigawa, let me do something big. Na fito da album na mata taken Son of Jigawa, kuma alhamdulillah mutane ana ta bani support, ana amin abubuwa.
Wace ce bakan damiyar ka a waka?
Bakan damiya ta to akwai waka da na uwa mama wanda nake cewa mama mama kece a raina banda wadda ta kaiki kos kin fi sani na, the light of my world mama kece gani na, many knowledge that I hold mama kece sanadiya. So ita ce babban waka da nafi so saboda uwa na waka.
Masha Allah, wani sakonni ake isarwa a waka?
To sakonnin suna da yawa. Wani zaki ga faɗakarwa yake yi, idan zai duba abin da yake faruwa a society insa ya ga kamata, tunda shi yana da voice wanda ake oppressing, to bari ya bude baki ya amfani da voice din sa ya fadakar da abubuwan da suke faruwa. Wanda zaki ga kuma shi kuma irin abubuwa ne kawai na irin inspiration ne zai zo mai, irin ya duba yanayin environment ya ga
me babban burin ka.
Babban buri na shine duniya ta san Jigawa.
Ta ai duniya ba ta san Jigawa ba, ta san Kano. Duniya ta gama sanin Kano.
Duniya ta san Jigawa, shine babban buri.
Allah ya yi da nishi.
Amin amin.
A al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsaye, mu ce mana baiki ko ya mana amshi, ya raira wa dandalin VOA Radio ta matasa da ake kama ta akan wayar salula ko iPad ko laptop. Idan muka ta tsaye ka, tunda ka ce kai Genius, za ka iya mana amshi ko baiki ko za ka shaka yi?
To, zan iya, za ku kwanta.
To. Kada Genius ya bada mu.
To, bari mu gani, zan yi something like da fatan dai kuna kusa da radion ku domin VOA kuke sauraro. Fatan kuna kusa da radion ku domin VOA kuke sauraro. Bro,
kana
godiya.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.